Le rapport provisoire issu de l'audit déposé en février 2020 a fait état de
Omar Ibrahim kenan daya daga cikin lauyoyin gwamnatin Niger a ma'aikatar AGA yana cewa rahoton wucin gadi na binciken wannan badakala da aka fitar a watan Afrilun 2020 yayi nuna an tusa biliyan 48 na sefa a odar wasu kayayyaki ba akan ka'ida ba sai wasu biliyan 28 na sefa na kayan da aka yi oda amma kuma ba a gansu ba a wani lokacin da wa'adin yin hakan ya shude sai dai kuma an yi katari wannan rahoton wucin gadi ya bayyana a fili ta bayan fage a wani lokacin da ba a ji ba ta bakin mutane da kamfanonin da ake zargi a wannan harka lamarin da ya haddasa rudani a kawunan wasu har suke ganin an yi rubda ciki akan biliyan 76 na sefa a ma'aikatar tsaron kasa
les personnes et établissements mis en cause ont apporté des documents
daga bisani mutanen da ake zargi sun gabatar da wasu takardun da suka sa aka gano yawan kudaden bai kai inda ake hasashe ba saboda haka yawan kudaden kayan da aka yi oda kuma ba a gansu ba sun ja baya zuwa biliyan 23 na sefa kuma a daidai wannan lokaci odar wasu daga cikin kayayyakin ta iso yayin da ƴan kasuwar suka yi alƙawarin ba da sauran kafin ƙarshen watan Afrilun 2020 to amma kuma matsalar corona ta haddasa rufe iyaka daga nan an fitar da wani rahoton ƙarshe a ranar 3 ga watan Afrilun 2020 wanda ya yi nunin daga cikin biliyan 28 da aka gano a can farko suka koma biliyan 23 an karɓi kayayyaki ko kuma an yi takardun alƙawarin shigo da kayan da darajar su ta haura biliyan 19 kafin ranar 30 ga watan Afrilun 2020 sauran kayan biliyan 4 wasu kamfanonin ƙetare ne aka ba kwangilar su
les informations et documents produits par les fournisseurs
a fannin cishen kudaden da aka yi bayan tattara wasu bayanai masu bincike sun sassauta yawan kudaden daga biliyan 48 da aka bayyana a rahoton wucin gadi zuwa biliyan 16 da yanka kuma tun a watan Afrilun 2020 an gabatar da wannan rahoto a ofishin alƙalin alƙalai wanne ya damƙa su ga hukumar 'yan sandan farin kaya domin ta ci gaba da bincike wanda a ƙarshe aka gano cewa biliyan 12 da yanka ne abin ya shafa
l'état peut valablement réclamer le paiement des montants estimés à 12,1 milliards de francs CFA
to sai dai shugaban kungiyar Tunon Lafaji Michael Zodi da ke daya daga cikin masu gwagwarmayar ganin an yi haske a wannan badakala ya ce ba za su yarda ba da abin da ya kira rufa-rufa.
Kai lahi ya sa ka ce kudi da ka dauka ka maida. Eh lahi da kai ma'an kasa. Ya za a yi waɗannan ba za mu yarda ba insha Allah za mu ci gaba da wannan gwagwarmayar tun dai kowa ya yi lahi sai an kai shi gaban koti a gurgurar da shi. Ba wai ana maga-maga kuma a zo a gyara tsakanin su kamar ba su so mutanen su a kai su koti. To wannan abu ba za mu yarda ba.
Omar Ibrahim a ci gaban bayanansa ya jaddada cewa matsayin gwamnatin ta Niger bayan 'yan kasuwar sun biya kuɗaɗen da suka ci baya nufin ƙarshen zancen kenan. Shari'ar masu hannu a wannan al'amari da ya jefa jama'ar ƙasa cikin damuwa yanzu aka fara inji shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.